ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yau muna 13 ga watan Sha'ban, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446. A wannan masallaci mai albarka Masjid Umar ibn al-Khattab, a ci gaba da darasin littafin At-Tajrid as-Sarih wal-Hadith al-Jami' as-Sahih, littafin da ɗaya daga cikin malaman musulunci a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya yi iktisarin shi daga Sahihul Jami, wanda Zabidi ya rasu 1893. Allah ya gan shi da rahama. Wannan shine majalisin mu na farko bayan dawowa kenan hutu na Ramadan. Muna roƙon ibadar da muka yi a watan Ramadan Allah ya amsa mana ya rabbal alamin. Ubangiji subhanahu wataala mana muwafaqa ya ba mu ikon dorewa da kuma haƙuri akan bauta mishi har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Allah kuma ya ma rayuwarmu albarka yanda ya mana ni'imar dawowa ci gaba da wannan majalisi mai albarka. Allah tsawaita rayuwarmu a cikin yi mishi da'a ya rabbal alamin. Duk abin da zai zama totar naki ga musulmi musamman ga mu, Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga shi, na daga raunin imani ko raunin lahiya ko wani uzuri da zai hana mu ayyuka na da'a ga Allah. Allah subhanahu wataala ya kare mu ya rabbal alamin. Allah sa kuma abin da zamu tunkara na darussan da zamu yi, Ubangiji subhanahu wataala haskaka kiranmu ya ba mu ikon kiyayewa da kuma aiki da duk abin da zamu ci da kuma yada shi a fuska wadda take ta dace ya rabbal alamin. Allah subhanahu wataala datar da mu zuwa ga abin da yake daidai, kuma abubuwa na wannan wata wanda yake sunna musamman azumi wanda yake na 6 Shawwal. Allah subhanahu wataala ba mu lahiya da imani da dama na aikatawa tare da ikhlasi. Allah ba mu ikon yin komai saboda shi, duk abin da zai zamo akwai nau'i na riya Allah subhanahu wataala kare mu ya sanya mu hikarin zukatanmu ya rabbal alamin. Za mu tashi kitab na 27, lokacin da azumi ya tunkaro mun yi tsallake, inda muka karanta babu ba na azumi, saboda kenan ya zama mun samu darussa wanda suke na azumin Ramadan. Saboda haka babu buƙatar in mun zo kitabu siyam, kitabu na turawi, sai mun karanta su tun da tuntuni a lokacin azumi muka tsallaka muka karanta. Yanzu dai za mu dawo kitabu al-hajji, inda nan muka tsaya. Mun tsaya a kitabu na 27, kitabul muhsar, kitab inda zai bayyana mana hukuncin mutumin da ya harrama da haji ko kuma ya harrama da umara, sai kuma aka kange shi aka tsare shi bai samu isa ba zuwa harami. Kai ne kai harrama daga miƙati, haji ko kuma umara, sai zamanto wani uzuri ya tsare ka. Uzurin nan uzuri ne na rashin lahiya ko makiya ko fitina ko wani alloba, kamar shekarun baya da aka samu irin corona, ko kuma rashin aminci a ce akwai wani barazana da ake tunkarar za ta fuskanci rayuka na al'umma musulmi. To addinin musulunci yakan kaddamar da maslaha ta rai, saboda hedaran ne za a iya yin bauta din. Shi yasa ba rai kariya kiyaye ta daga cuta, rashin lahiya, fitintunu, duk abin da zai zama dai an samu salwantata, to sai addinin musulunci ya ba da tsaro a wannan bangare. Wannan yake sa kenan in alloba ta barke akan daukan iri-irin waɗannan matakai din, kamar yadda asali dama addini da akwai su. Zama a guri ɗaya, killacewa, rashin turmutsutsi, to duka waɗannan ababe ne wanda musulunci ya samar da su. Shi yasa Ata ibn Abi Rabah, ɗaya daga cikin tabi'ai, yace shi al-ihsaru an kulli shay'in yahbisu ihsar a kowanne abu da zai iya tsarewa mutum wanda ya harama da haji to ana daukan wannan hukuncin kai harama da haji sai guzurin kai bace baka da damar da zaka iso ka gudanar da ibada ka to ba a ce baka zo ka kai bara ko kai roko ko kai kaza zaka samu takayyara wannan daga nan gurin kawa shikenan zaka yi aski inda hadaya ka yanka shikenan ka ji in haji ce ta wajibi sheka gaba he ka dawo kenan ka sake bata sabke ma ba hajjin ka ta farilla ta wajibi in kuma ta nafila ce umara ce ko wannan ta nafila wannan kuma shikenan yayi saboda haka ta tabbata amma ta farilla kenan wannan bai sabke maka ba haka inda za a samu rashin lafiya ko kuma Allah kiyaye wani abu na barazana inda ake fadi kamar misali a samu yaki ko rashin jituwa ya faru sai hukuma ta shelanta cewa lalle al'umma su yi hakuri saboda ana tunanin faruwar kaza ko wata fitina ko wani tashi hankali Allah kiyaye to kawai mutun daga inda ya harama sai ya aski shikenan inda hade shi shikenan sai soki sai ya juya je garin su babun idza usira al-mu'tamir baban da zai bayyana mana hukuncin in aka tsare wanda ya harama da umara ali ibn abbas radiyallahu anhuma qala qad usira an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sa wa jama'a nisa'a wa nahara hadaya hatta tamar aman qabila daga abdullahi ibn abbas Allah kare da gare shi yace qad usira an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqa mushrikan makka sun tsare manzo sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sa sai ya aske gashin shi wa jama'a nisa'a har ma ya kusanci iyalin shi wani har hada ya soke hariya hatta tamar aman qabila shekara ta gabe zo yi umara wannan ya faru shekara ta 6 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito zuwa umara da sahabban da suke 400 mushrikan makka suka kange shi cewa ba zai isa ba zuwa dakin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine yace humul ladina kafaru wasaddukum alil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla sune kafiran da suka kange ku dai akan isa dakin Allah mai alhurma alhali ga hadaya nan suka hana a isar da hadaya zuwa ga wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla ga hadaya ita ma sun kange ta akan isar ta dakin Allah subhanahu wataala wanda ko a zamanin jahiliya wani abu ne wanda yake ba yardadde ba a wajen su ubangiji subhanahu wataala sai faɗi illa walaula rijalul mu'minuna nisaa'un mu'minatun abinda yasa Allah bai ba ku dama ku far musu bai kame hannunku da hannayen su saboda waɗansu mazaje waɗanda suke da mataki mu'minai wanda lam ta'lamu ba ku san su ba sun koye imanin su suna cikin kafirai an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm kar ku je ku far musu sai aibin kisan ƴan uwanku mu'minai ya same ku ba tare da kuna da masaniya ba akai wannan yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk abinda zasu bujiro min da sharadi zan karba matkar dai za a kare alhurmar dakin Allah subhanahu wataala ba tare da an samu kwaran yadda shi ne ba haka kuma aka yarjeje ne aka yi maslaha aka kulla sharda kimanin sharda guda 10 wanda dukkin su akwai zaluncin al'umma musulmi a zahiri da kuma dora ma al'umma musulmi kaskanci a zahiri amma duk waɗannan ababe da yake abine karkashin wahayi na Allah subhanahu wataala gaba ɗaya sai ya zama daukaka ne ga addinin musulunci da kuma haibar musulunci duk abin da kaga Allah subhanahu wataala ya jarumci masu imani da shi to karshe kan zama ma masu imani alkhairi koda kafirai aka sallada akan masu imani to zaka ga za a kashe wasu su yi shahada a zalimci wasu ya zama musu kafara wasu kuma su sadu da su shiga taitayinsu su gane cewa lalle wannan zunubinmu ne ya shayo mana ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sai su zamanto duka an gyara an zamanto an yi maslaha an bi Allah subhanahu wataala to irin wannan abin shine zamanto ya faru a shekara ta 6 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam sai aske gashi kuma ya soke hade shi aka yi umarci dukkanin sahabbai su ma suka zamanto sun yi wannan shekara ta 7 kafirai suka ce ana iya zauwa a yi kwana 3 ba tare da makami ba haka ko manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya cika wannan sharuɗa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu muna cika ma mushrikai al'awa alƙawali da kuma yarjejene da muka yi a tsakankani ba cewa ai tunda sun saba mu ma bari mu saba musu a shi addinin musulunci bi ne kuma musulunci bi raba da garaje da kuma jeho kai zuwa ga halaka wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sannan bi raba ka bata sunan addini din kai dan ciki ta yanda zaka aikata waɗansu abubuwa waɗanda suke na zalunci janibi wanda yake na kafirai sai zamin su kamar kana rusu addinin ta cikin addinin wannan yasa manzalarsa sai ya ce duk kafirin da aka yi amana da shi sai kuma aka samu wani musulmi ya kashe shi sai ma yake ce ba zai shinshini kamshin aljanna ba shi musulmin da ya kashe kafirin na amana man qatala muahadan lam yarhi ra'ihat aljanna wanda ya kashe kafirin amana ba zai shinshini kamshin aljanna wanda ta yi shekara 500 tsakaninka da aljanna kake jin wannan kamshin manzalarsa sai ya yi hakuri shekara ta gaba ya zo umar da ake ce mu umratul qadiyya amma ba wai dan ramawa bane saboda wancan yarjejeniya din da aka yi shi yasa umaran manzalarsa sallam umara hudu ce akwai umratul hudaybiya ta shekara ta 6 wanda kafirai suka kange shi akwai umratul qadiyya ta shekara ta 7 akwai umratul rana ta shekara ta 8 akwai umara tare da hajjin shi ta shekara wadda take ta 10 a rayuwar manzalarsa sa umara hudu yayi yayi hajji guda ɗaya sallallahu alaihi wasallam babul ihsar fil hajji baban da zai karantar da mu hukuncin tsare mutum wanda ya harrama da hajji yanzu can mun ji in kai harrama da umara sai rashin lafiya ya bujuro ma mutum Allah mutum yana da imasi yayi harrama sai kuma kirista ta motsa ne to yanzu daga nan gurin sai ya aski in dama umara ce ya shi wadda take ta nafila ta tatawuri to zai samu cikakken lada kamar yayi umara saboda wani uzuri ne ya hana shi ko iri-irin azar inda aka faɗi a baya an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yaqulu alaysa hasbukum sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in huwa bisahadukum an al-hajj tawafa bil bayt wa bis safa wal marwa thumma halla min kulli shay'in hatta yahujja amal qabila fa yuhdi aw yasum illa min jihadiya daga ibn umar yace annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa Abdullahi ibn Umar alaysa hasbukum sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunan manzalar sallam shin ba ta ishe ku ba wannan yana gaya ma dan shi lokacin da ibn Umar yayi niyya zai je shahaji a shekarar da Marwa ne ya tura Hajjaju dan zuwa ya zaman to ya tunkari Abdullahi ibn Zubayr ya yaƙe shi har zuwa yin mubaya to a lokacin ya harrama sai dan shi yake ce mishi to ga abinda fa shekarar ne yake faruwa ina ji muku tsoro saboda haka da an jinkirta saboda ga irin barazanar da ake fuskanta na yaki a Makka sai ce alaysa hasbukum sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar yace shin sunnar manzalar sallallahu alaihi wasallam ai ta ishe ku in huwa bisahadukum ala alhajj in mun je mun yi harrama sai aka hana ɗayan ku daga hajji tawaf bil bayt sai ya tawafi a Ka'aba bis safa wal marwa yayi sai tsakanin safa da marwa kuma halla min kulli shay sai kuma ya warware daga kowane abu hatta ya hujji amal qabila shekara ta gaba sai ya zo ya hajji in hajjin wajibi ce fa yuhdi aw yasum illa min jihadiyan sai ya zamanto ya ba da hadiya ko ya azumi in har bai samu hadiya din ba wannan ya nuna ko da harrama ce kai da hajji sai makiya suka tsare ka to zaka aikata bakin abin da ya sawwaka wanda ka samu hali inda kai damar yin tawafi da sa'i tsakanin Safa da Marwa sai kai wannan saboda haka baki abin da ka samu kaga a nan gurin mutum bai ma samu Arafa bai samu Mina ba bai samu Jiwa ba bai samu abin nan ba to amma in hajji ce wadda take ta rukuni daga arkan ta farilla kenan ba ta bai sabke ta ba daga baya kuma aminci ya samu sai mutum ya zamanto ya je ya aikata wannan shi ma dai yana nuna mana fattaqullaha mastata'tum gurgudan abin da Allah ya dora maka to sai ka zo da shi sannan kuma addinin musulunci duk abin da zai bayi zuwa ga sanya kai ga garari da ababe waɗanda suke na fitintunu to musulmi ana so ya zamanto ya kiyaye su saboda he da aminci ne za a samu bauta ma Allah subhanahu wataala daidai da yanda ya shar'anta duk inda ba aminci zaka ga bautan ma gurguwa ce za a samu rashin tumanina in ma har ibada kin ta zo yanda ya kamata babu nahri qabla al-halq fi al-asr sai kuma sokewa dabba kafin mutun ya aski fi al-asr dan har an tsare mutum kaga a ce aka ce kadu usura nabi fa halaka ra'asa sai aski go bayan aski kuma sai soke to sai ce shin annar qablal halqa mutum zai iya sokewa ma kafin ya aske mutum ne ya harrama sai kuma aka kange shi to wanne zai fara gabatarwa tunda dai abin da yake tare da kai hada yakka sai kuma gashin da yake kanka to yanzu gashin zaka fara askiya yanda can bayan nan sai ko kuma in ma ka kaddamar da sokewa sai kuma kai aski in ban manta an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar 10 ga wata wani yace ya rasulullah na soke kafin in yi haddi yace ibalehi nayi aski kafin in soke yace eh yace kai a ranar abubuwan da ake gabatarwa a 10 ga wata na daga jifa na daga aski sokewa hadiya tawafi duk wanda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce aikata na gabatar da wannan kafuwan nan sai ce eh ɗayan ma babu lehi kawai to shine anan ma dan kar ka fahimci cewa wanda ya soke hadiya daga baya aski kenan kamar umara bata yi ba a tayi alil miswar anna rasulana har qabla an yihalik annabsa sai ya soke kafin aski wa amar ashabahu bi zalik kuma ya umarci sahabbai shi ma da wannan bukhari yaftar ashurut babu shart fil jihad wal musalaha ma ahlil harb a babin da yake bayani akan hukuncin sharuɗa a wajen yaƙi da kuma maslaha tare da kafiran da ake yaƙi tare da su addinin musulunci ya saman mana halaccin yin sulhu wa sulhu khair sulhu tsakanin al'umma musulmi da musulmi wannan haka ake bukata fattaqullaha wa sulhu zata bainakum tsakanin ka da dan uwanka na jini dan uwanka musulmi na aqida gari daya gabaki daya al'umma musulmi ya zama akwai maslaha dama shi sabani wani abu ne da yake dabi'a ne labudda a same shi to amma ana son maslaha shi yasa yana daga alaman munafiki fajirci lokacin da aka samu rashin jituwa a zo maslaha mutun yace sam ba zan yi kaza ba a wannan ba dabi'ar al'umma musulmi bace ba musulmi ana son ya zamanto a komai yana karbar sulhu tsakanin yahudawa da musulmi ana sulhu tsakanin mushrikai da musulmi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu a tsakankanin shi da yahudawa qainuqa banu nadir banu quraiza yahudi khaybar duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maslaha da mushrikai na quraishawa sulhul hudaybiya wannan duka yana nuna mana addinin mu na musulunci addini ne na zaman lahiya da kuma maslaha a tsakankani shi yasa duk inda zaka ga a duniya an yi wada da musulmi da wanda ba musulmi ba idan ka bibiya zaka samu su wadancan su ne suke takala addinin musulunci saboda kiyayyar da Allah ya bamu labari ta cikin zukatansu wanda suka kumshe ta ka gani wanda Allah ne yake gaya mana masanin kiraza shi ne yake bamu labarin abinda kafirai suke kumshewa to duk lokacin da kafiri ya samu dama koya take akan musulmi sai ka ga ya bayyana da kiyayye shi musamman ma kiyayya bangaren addini to irin wannan sai sa al'umma musulmi tunda ba ta da wani abin da yake addini sai al'umma musulmi ta sabura kuma yanzu he a dinga ga laihin musulmi kin ba a laika cewa shin asali waye takala shi yasa duk inda ka ga rashin jituwa tsakanin al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba wallahi musulunci aka ta shine zaka ga hatta da irin rikita-rikitar da ake dinga yi a cikin ƙasa akan an nada wancan minista wancan kaza ai baya an yi irin sulabo ai ba musulmi bane amma shin ya shiga lamarin musulunci to sai al'umma suka kamar ga wata ita kuma ta tabo wani abu na musulunci inda ba tai dan tabo wani abu na musulunci babance ba mutane za su damu ma da sanin menene addinin ta to zaka ga mafi yawa ta inda zaka ga ana hayaniya musulmi shi addinin shi shaddan jace da ba a taba ni su irin yahudawa kristoci tsoron mushrikai addinin su ba su damu da shi ba saboda tuntun ai da ma sun watsar da addinin ba kan addinin na gaskiya ba suke shi yasa zaka ga sukan cin zarafin annabawansu malaman addininsu da abin nan to amma musulmi yana karewa hurumin waɗannan ababe gin to duk inda kaga an samu wani abu na rashin jituwa zaka ga musulunci aka taba to in an taba musuluncin ma kuma wani lokacin zaka ga masu yin ca akai wasu la'alla ba su gama fahimtar abin ba wasu kuma hanyoyin da za a bi na maslahan sai kaga ai ba kowa bane yake da masaniyal hanyoyin da za a bi akan wannan to irin wannan duk shine yake jaza irin waɗannan fitintunu din amma dai mu al'umma ta musulmi mu san cewa akwai halaccin yin sulhu tsakanin hatta da wanda ma ba musulmi ba. Kar mu ga ƙasa kaza ta yi maslaha da ƙasa kaza ta kafirai, ko an yi maslaha da ƙasa kaza ta kafirai, mu dinga jin ba daɗi. Ƙasa duka Allah subhanahu wa ta'ala ashe mu, kuma babu yanda za a yi wani yanki ya rayu ba tare da wani yanki ba. Yau in za mu ce da musulmi kaɗai za mu yi alaƙa, ba za mu ce hajji ba, saboda akwai sararin samaniyan waɗanda za mu bi. In kana Nijar, mafi yawan musulmi ne, akwai musulmi a France, akwai musulmi a Amurka, akwai musulmi a China. Me kake tunani in ka ɗauki mataki a kan jama'arsu da suke can, su ma kaga za su yi raddil fi'il kenan, abin bashi da daɗi. Shi yasa kenan al'umma ta musulmi ko addinin musulunci sai ba a tsuke mana ba a wannan janibi. Sai kuma ababu ma juzu mina shurutu fil islam, irin sharuɗan da suke halitta a gindiyarsu a musulunci. A hajji babu man ashara wa qallada bi zil hulaifa summa ahrama, amma gazi ghazwatul hudaybiya shekara ta 6 zamu ga wannan shi ma. Babu qaulillahi ta'ala aw sarqatun wa hiya qam 6 masaki, baban da zai bayyana mana fadin Allah subhanahu wa ta'ala aw sarqatin, ko kuma abin da ya shafi sadaka da Allah subhanahu wa ta'ala yace fa man kana yukum maridan aw bihi adam yarasi fa fidyatun min siyamin aw sarqatin aw nusuk. To aw sarqatin din nan da aka ce wa hiya it'am 6 misaki, sadaka shine ciyar da miskini guda 6. Wannan iya daga bayanai wanda Allah ya wajabta ma manzala sallam akan cewa ya bayyana abinda Allah ya dunkule cikin Qur'ani, wanda Allah ya ce bil bayyinati zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi, tare da hujjoji da littattafai. Allah ya ce Ubangiji ya sabkar ma da Qur'ani kai ya Rasulullah dan kai kama mutane bayanin abinda aka sabkar musu. Manzala sallam shi aka ba Qur'ani yanda aka ba Annabi Musa at-Taura, Annabi Isa Injila, Annabi Dauda Zabura, Annabi Ibrahim Suf. Waɗannan su suka yi kowa sanin littattafan da Allah sabkar musu, kuma su ne suka bayyana ma al'ummansu. Banu Isra'ila ba su yi gaba gaɗa ba, suka ce kawai su za su fahimci at-Taura, ba su fahimci at-Taura ba sai a bakin malaminsu wanda shi Allah ya aiko musu Annabi Musa, haka Annabi Isa alaihissalam shi ma, haka dukkanin annabawa, haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun sabkan ma da Al-Qur'ani dan kai kama mutane bayani. Shi yasa duk abin da Allah ya shar'anta cikin Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi dalla dalla, cewa ba za a fahimci Qur'ani ba ta hanyar sunna, aqida ce ta khawarijawa, ita kuma ba yau ba aka fara ta, ba yau bane ba aka fara tatsinanci, kamar yanda su ƴan tatsine suke cewa masu ce musu ƴan tatsine ƴan kungiya ne, ƙarya ce suke tatsine tun dadewa dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tun zamanin sahabbai ƴan tatsine suka bayyana. Wata mata da ta tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ma bala lahai taqdi as-sawm wala taqdi as-salah, wayya aka yi mai al'ada sai muka ga tana rama azumi amma sallah ba ta ramawa. Aisha da ta ji tambayar tunda tuni ƴan tatsine sun bayyana wanda su ba su yarda ba da hadisi ne Qur'ani, sai Aisha ta ce a haruriyatin anti, ke ma mai aqida harura a ce, su da matan asali sukan ware kansu, yanda zaka ga ko yau zaka samu ƴan tatsine sukan ware kansu daga al'umma, samun wata anguwa daya, wani yanki daya, yin kaza duka sana da wannan. To wancan lokaci suka tare a wani kauye ana ce mai harura, su ba su yarda ba da hadisi sai Qur'ani, har ma Ibnu Abbas ya tafi sun tantauna, inda a take aka samu mutane 1000 suka tuba suka dawo daga aqida kin suka sallama wajen mutum 10,000. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tun lokacin da zuhuwar sara ya mushi wannan su'ul adab din wani munafiki daga cikin munafikai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle daga salsalar wannan za a samu wasu mutane masu irin aqida shi za su bayyana. Saboda kaga zuhuwar sara ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam itiradi akan yin rashin adalci, saboda su ba su dauki ba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin komai, Qur'ani kawai. To wannan dama da daddu ne, ba wai yau bane ba aka same su, kuma ba su iya ma addinin musulunci komai ba, yanda kafirai ba su iya ma addinin musulunci komai ba, da al-firqu ta'ala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari. Kuma haka za a yi ta gwagwarmaya, gaskiya ita ɗaya ce, kuma sai ta miƙe siratul mustaqim guda ɗaya. Saboda haka duk wani bayyana ƴan tatsine ko kaza, kawai masu aqidu marasa kyau ana ga suna yawa lokacin da ilimi yake karamci, to sai a dinga ga suna yawa. Yanzu kuma da ake kamar yato su hanyoyi ne waɗanda suke kenan na yada ababe da suka yawaitu, to shi yasa sai zamanto suna ta baza hajjarsu, sai ake ga kamar ga wasu masu aqida sun bayyana. Amma dama tun dadewa da akwai su, kuma duk addinin musulunci babu abinda malamai suka rage, duk sun yi bayani akan su, kuma duk wanda yake kan turba ya san dama halaka ce suke, babu wani abin da yake girgiza shi. Suna jan waɗanda dama suka ware, inna ma yaqulu dhibul qasiya, mutanen da basu damu da ilimi na addini ba, to su ne zaka ga kullun dama suna turkatur kayan su hada can gobe su hada can. To nan za mu ga kenan manzon sallam shi ya bayyana abin da Qur'ani ya dunkule. An Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu qala waqafa alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hudaybiya, yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kaina a hudaybiya inda aka yi wancan sulhu din, wa ra'asi yatasaqatu qamlan, kaina yana zubar da kwalkwata. Wannan yana koya mana duk wanda yake jagoranta al'umma, malami ne kai ko mushe ne ko mai gida ne, to wannan yan karkashin ka amana ce, dole ka dinga mutaba'ar duk wani motsin su hatta da janibin lafiyarsu. Kar ya zamanto a matsayinka na wanda an baka yara amana, wani bai da lafiya ko yana cikin damuwa ka yi watsi da shi, ko yana da wani kirzi na laruri ya zamanto ka kyale shi ya tagayyar ka, ya tuna in ɗanka ne shin za ka kyale shi a haka nan, musamman za ka ga irin waɗanda suke ɗebarwa yara zuwa makaranta. Za ka ga wani lokaci mutum ya tula tarin almajirai amma kuma yana da ƙaramcin mutaba'arsu ɓangaren abin da ya shafi lahiyarsu. Wani ma ka ga ya gama almajirai sun kai ɗari amma bai iya samun musu da ruwa ba, ka ga wannan kuskure ne. Babu yanda za ɗan adam ya rayu ba tare da ruwa ba, sai ka ga yara suna ta faman shiga can wata can, ana ta faman neman ruwa da wasu ababe, ko kuma yaro ka ga yana kwance can ba lafiya can yana abin nan, wannan duka kuskure ne. Iya daga cikar jagoranci da kiyayewa amana, kiyayewa motsi na waɗanda suke ƙarƙashinka. Yatahafatu qamlan, yana dinga zubar da kwalkwata, ko kuma yatahafatu yana faɗuwa qamlan, kenan yatasaqatu kwalkwata tana faɗuwa, yatahafatu yana faɗuwa qamlan saboda yanda kwalkwata ya hattana su mad da shi. Faqala yace yuzika hawamu, wannan kwari da yake kanka yana cutar da kai, ko ma'ana kwalkwata kin ya cutar da kai, kuntu na ala fahalin ra'asa, sai ce to ital kwam aske gashin kanka, wannan ya nuna ya halitta yin kolo in hadda akwai garura. Wanda ya harrama da aikin hashi sai zamanto an samu rashin lahiya makero ko wani abu a kan shi, to ya halitta ya yi kolo ga baki daya, duk da cewa haramun ne kaga wanda ya harrama da hashi, to anan sai amma zai ba da fidiya, zai ba da fansa na wancan abin wanda ya zamanto ya aikata. Qala fi anzalat hadhihi al-aya, yace wannan aya kaina ta sabka, faman kana minkum maridan, wanda a cikin ku bai da lafiya, aw bihi adami ar-ra'si, ko akwai rashin lafiya a kan shi, fa fidyatin, to zai ba da fansa min siyami azmi aw sadaqatin, ko ciyarwa aw nusuk. Kaga kenan anan Qur'ani sai faɗi kawai ciyarwa sadaka, to gurgurdan nawa ne itam din nan, kaga sai sunna ta bayyana kenan sittatu masakin, kuma kowanne rabin sa'i mutu biyu. Yanzu in ba sunna ba, ba inda zaka samu gurgurda abin da zaka bada, amma manzon sallallahu alaihi bayyana saboda ga ma sahabin da musabbabin shi ne ayat tasabka ila akhir ha zuwa karshe. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sun salatata ayyam, kenan azumin kwana uku ne mutun zai, aw tasaddaq bi faraqin, ko ka bada sadaka da wusuki baina sittatin, sakankanin mutun shidda, aw nusuk bi ma tayassar, ko kuma zai zamanto ka soke abin da ya saukaka, kenan zabi ne. In ma ka ciyar da miskini guda shidda kowanne mudu biyu, tambacin wancan askin da kai, ko kai azumin kwana uku shine kaffara wancan askin da kai, ko kuma ka sai tumkiya ko akuya ko saniya ko rakumi, gurgurdan dai abin da ya samu kenan. Duk mutumin da ya harrama da haji ko ya harrama da haji, sai aikata mahazur daga mahazuratul haji, abinda aka haramta ma wanda ya harrama da haji, kai kuma sai ka aikata kai harrama, to me zai kankare maka wannan zanibin hajjin ka ta daidaitu? shine ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin guda shida. Kaga Qur'ani ya dunkule sai kuma sunna ta yi bayani, to haka musulunci yake, wannan shine tataccen musulunci. Amma babu musulunci tare da rashin aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zaka ga irin masu wannan gurbatacciya aqidai duk irin abubuwan da ka san su tun dadewa a matsayin musulunci sai kaga suna hujumi akan wannan. Kaga Lailatul Qadar ka kwana aka yi ta yawo da ayyatati ɗaya daga cikin halakaku yana ta magana kan Lailatul Qadar cewa babu ita, babu kaza, babu wasu ma sai suka yi tunanin cewa kamar wani irin sabani ne dai da ake kawowa ga wani malami ma ce kaza. To kaga wannan jagora ne daga jagora ƴan tatsi ne, hallakakke ne daga cikin hallakaku wanda suke da hulɗa da khawarijawa. Ka gani suna da alaka ta kudda-kudda da irin wanda suke na yankuna na India, yankuna na Benin. Kwanan nan ma an gwado shi ya je can da waɗansu fitananu daga khawarij na can suna ta tantaunawa da abin nan. To dama na ƙida ce wadda take da daddiya, duk abin da bai zo ba cikin sunna, duk abin da a sunna ya zo shi ba gundarin Qur'ani ba yake, to zaka ga suna hujumi akai. Wannan yasa ba su fahimci Qur'anin ba, saboda shi Qur'ani ba wanda zai fahimce shi ta hanyar sunna. Manzo Allah sassan shi ya karantar da Qur'ani, sahabban da ya koya ma Qur'ani kuma su ya koya ma hadisi na shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba aqidar musulunci ba ce na to ka gani babu yadda za a yi mutum ya fahimci Qur'ani in babu wannan. Mafi yawa nesa da muke da gurare waɗanda suke na ilimi shi ne ya ja har ma ake kulawa da iri-irin waɗannan mutanen da suke hallakaku wanda ba su ma san menene addinin musuluncin ba. Kaga ba su da masaniya kan musulunci. Ya za a yi kai da ka tashi, kowa da ya tashi a musulunci tun daga gidaje duka, tun muna yara gaba ɗaya mun tashi ga tataccen addini yanda yake. Babu wani wanda yake da shi akan waɗannan abubuwan da suka zo Qur'ani da sunna, Qur'ani da sunna, haka ake tahiya. Sai dai kaga waɗanda ake ƙoƙarin gyara, wani ya fahimci abincin da kaza a ce gashi wannan shine sunna, wannan shine bid'a, wannan shine kaza. Amma irin wannan aqidodi na tatsine kaga babu wanda, duk wanda ka zo kaga yanzu zai ji abin bambarku, saboda ya san addinin ne za a rusa duk ga baki da. Allah kare mu ya tabbatar da imani. Babu ne ta fil fidya nisfu sa, ciyarwa wajen fidya rabin sa'i ne ake bada. Rabin sa'i shine mudu guda biyu. Akwai bambanci da fidya da hadaya. Fidya shine dabbar da mutum zai bayar ko ibada azumin da mutum zai yi dan saboda ya aikata wani abin da aka haramta ma wanda ya harama da haji. To wannan laihin da kai bayan kai harama da haji, dabbar da zaka bada ko azumi sunan shi fidya, fansan wancan abin da kai. Amma in ka ji hadaya, shi kuma dabbar da zaka yanka ta dan godiya ga Allah, afsa kai aji da umara abu laguro daya. Faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadayi. Kaga hadaya kenan wanda ya tamattu'i ko kirani, ko kuma ka sayi dabba ko ba laihi ba kai, sai ka sayi dabba ko a umara ko a haji sai ka yanka ta dan rabawa misali a haji. Amma ba dan ka aikata wani mazur ba, to duk wannan ana ce mai kenan hadaya. Amma ka ji fidya, shi kuma sakamakon wancan. Wa ana radiyallahu anhu qala fi ruwayatin qala nazalati ya khassa, yace kaina ta sabka ake ban cewa lakum amma, ku kuma duk ta gane ku. Wannan shine karshen kitabul muhassar, duk wanda ya harama da haji ko umara ka tsare shi zai aikata abin da ya sawwaka. Kitabu na 28, kitabu jaza'is saidi, kitabu wanda zai mana bayani abu sakamako na farauta. Baya halitta bayan mutum ya yi harama da haji ko kuma umara, haramun ne ya warauci wata dabba ko ya karci wata ciyawa wadda take a yanki wanda yake na harami gabaki da. Allah yana cewa man dakhalahu kana amina, kenan guri ne amintacce. Shi yasa zaka ga tattabarin gurin suna cikin aminci da nutsuwa, saboda an haramta a farauce su, to su ba su san kai musu farmaki ba. Kenan babu wani tsoro da suke da, kamar tattabar gidanka ce, kaga baka da wani tsoro da ita sai ta zo kusa da kai sai ta shiga ranka fita nan. To su ma akwai wani amincin da Allah subhanahu wataala ya sa aka amintar da dabbar da take nan. Wannan yasa zaka ga kenan ba su da wani khaufi da abin nan, saboda haramun ne mutum ya zamanto ya farauce su kitabu jazaa'is sayd babu la'in al-muhrim al-halal fi qatl as-sayd wanda ya harama da haji ba zai taimaka ma ba wanda bai harama da haji ba akan kashewa dabba farauta kai ne kai harama da haji sai wancan shi ko bai harama ba sai aka gabarewa baka dau takobin ka ba ko mashin ka ka ara mishi ko kuma ka ce mishi kai na harama ga dabba can gurin kaza ko ka tuna mai ko kai kaza duk baya halatta ka mishi wannan abin saboda tsabar amintar da kenan duka wadancan dabbobi an abi qatada radiyallahu ta'ala anhu qala in taraqana ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-hudaybiya a shekara ta 6 mun tahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa arama ashabahu wa lam uhrim ana duk sahabbai suka yi harama amma ni abu qatada ya ce ban yi harama ba fa amba annabi aduwin bi ghayqa sai aka ba mu labarin cewa makiya suna gurin da ake ce mafaika fa tawajjahana nahawu sai muka fuskanta jihar da kafirin suke fa basura ashabi bihima ruhashin abokanaina sai suka hango jakin daji a wata ruwaya ya tabbata cewa ta mata ce wannan jaka ta daji wannan yana nuna mana halaccin cin naman jakin dawa da bambanci da albadari da jakin dawa albadari an aye shi tsakanin jaki da doki kaga kenan yana daga dabbobi wanda suke nagari shi kuma jakin daji jaki ne wanda yake rayuwa a cikin dawa saboda haka kenan shi wannan ya halitta fajara ba'dhum yadhhabu ila ba'd shi junan sai yake ma juna dariya kamar suna ta'ajjubi da mamaki ga jakin daji nan ga banza nan amma kuma babu daman mu farauta to wannan dariyar da suke sai shi kuma sai ya kaga mutun zai kalli mutane to wai me yasa suke dariya to kallon da ba sun dinga dariya ba dan su mishi ishara ha a su tsakanin su ne suke sai Abu Qatada ya gane abinda suke ma dariya kaza ne saboda haka kenan a lokacin sai kai farmaki yace faj'ala ba'dhum yadhaku ila ba'd fa nadartu sai ne duba far'aitu sai na ganshi fa amaltu alaihi farasa sai na lauta launai dora sirdi a doki da fat'antu sai na soki wannan jakin dawa ba asbatu saboda haka sai na kifar da shi na tsaye da shi a lokaci Abu Qatada ya nemi su me ko me bulala su me ko me mashi duk suka ki saboda haka sai wannan yace fasta antuhum fa abu na nemi taimakon su suka kyanya inuni su taimaka mu fa kallna minhu muka ci sun malahiqtu bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma muka tarar da maki wa khashina an nuqtaqa sai muka ji tsoran kan makiya su datse mu kafin mu isa gurin shi su zamanto sun cin mana sun yake mu kenan sun datse mu arfa'u farasi sha'awan wani lokacin sai in daga kafar doki na wasiru alaihi sha'awan wani lokacin in yi tahiya kadan wannan yana nuna kenan tausasawa ga dabba wanda mutum yake sama inna ma katabal ihsan fi kulli shi Allah ya wajabta kyautatawa cikin kowane abu lalle maraki ne shakki ne dukkanin dabba wanda mutum yake mu'amala da ita to akwai buƙatar tausasa ma wannan dabba din da kuma rashin kenan tusguna mata wannan wajibi ne akan al'umma ta musulmi arifi ka tausasawa hakka kan mutum ma ana buƙatar wannan fa kan na minu thumma arqausha faraqitu rajulan min bani ghifar sai na hadu da wani mutum daga cikin ɗan kabila ta bani ghifar fi jawfil layl a tsakiyar dare fa qultu lahu sai na ce me aina tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina kabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zara sallallahu alaihi wasallam fa qala yace taraktuhu bi ta'han na bar shi a daddare a ta'han wa qailun suqya yana mai kailula a gurin da ake ce masa suqya suqya wani kauye ne tsakankanin makka da madina falahiqtu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ne gaugawa na gwamai manzon sallallahu alaihi wasallam ana na cin mishi hatta ataituhu hanna zogun shi fa qultu yana ce ya rasulullah inna ashabaka arsaluni arsalu sahabbanka sun aiko ya qara'una alayka assalamu wa rahmatullah suna cewa a karanta ma sallama da jinka Allah wannan ya nuna halaccin aiko sakon gaisuwa ka ce wani ka gaida wani sannan wannan sako kuma abin cikawa ne wayannam qarqashu an yaqtati'ahum al-adu duna sun ji tsoron kan makiya su tare su ba tare da sun zo gunka ba saboda haka fanzuru suna neman al'urmar ka dakace su ma'ana ka jira su har su zo fa fa'ala manzala sallam sai aikata haka wannan ya nuna tawali'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah sai nace ya maki inna sirna himara wahshi lalle wa mu warauci jikin dawa wani inda na minu fadila akwai makin ginshi fa qala rasulali ashabi sai annabi sai ce masahabai kulu ku ci ku muhurihun alhali sun yi harama da haji kaga wannan ya nuna dukkanin wanda ya farauci wata dabba daga dabbobi a halin shi bai harama da haji ba in dai ba mai harama bai umarce shi ko ya taimaka mishi ko kuma dan shi ya farauto in ma ba ka taimaka mai ba amma saboda ku ne ya je farauto baya halitta ku ci kaga abuka tada bai farauta dan su ba ba su taimaka mishi ba hasali sun maki meka mishi wani abu da wannan to shi yasa manzara sassan sai ya ci sai kuma ya ce su ci wannan yana nuna ga wanda yake jagora in mutane suna shakka kan halaccin wani al'amari to kamata shi a samu gaba gaba ya aikata abin malami ne ko wani jagora ne wani abin da Allah ya halitta sai mutane suke dan kyankyami suke sha baya kan abin to kai sai ka aikata abin dan su gani ko wata sunna al'umma ta kaurace mata to sai a samu raya wannan abin wa fi riwayatin anhu qala kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam biqaha muna tare da nan sallallahu alaihi wasallam a qaha sunan wani kwari ne wanda yake kenan a wannan tsakanin din min al-madina ala salatin min uku ne tsakani da madina wa min al-muhrim a cikin mu wasu sun yi harama da haji wa min na ghairu al-muhrim akwai wanda su ba su yi harama ba fa zakara al-hadisa sai ambata shi wannan hadisi din wannan a kitabul haji ya maimaita babin izar al-muhrim wa sayda fadhi ku fa fatina al-halal masu harama suka ga abin farauta suke dariya wanda bai harama ba sai gani wannan baya cutarwa sannan kuma la yashiru al-muhrim ila as-sayd wanda harama baya halitta yayi ishara zuwa ga farauta likai yasaduhu al-halal saboda wanda bai harama bai farauta wannan haram ne a babul hibati Imam al-Bukhari ya maimaita shi manista wahaba min ashabi shi'a wanda ya ma abokan shi kyautar wani abu in babu wani dalilin da zai hana to halakka ne karbar kyauta yana daga siffar manzalar sallam yakan karbar kenan kyauta wanda ya zamanto an yi mishi sallar sallam babul la shiril muhrim ila saydi likay yasaduhu al-halal baban da zai bayyana mana cewa baya halitta wanda ya harama da haji ya nuna dabba farauta saboda wanda bai harama ba ya farauce ta wa anhu radiyallahu ta'ala anhu daga Abu Qatada fi riwayatin autar wa annahum lamma ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka zo jama'a zara sa kale ya ce aminkum ahadun amara a cikin ku akwai wani dai wanda ya umarce shi an yi hamila alaiha ya kai ma wannan jakkin dawo farmaki aw ashar ilaiha ko akwai wanda ya nuna mishi wannan dabba din alula suka ci a kala ya ce fa kulu ma baqi min lahmiha ku cikin gin nama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rarraba shi zamu ga wannan yana nuna juhudi na malamai na addinin musulunci wanda suke kokarin bincikowa hukumce ta hanyar fahimtar sunnar manzalar sallallahu alaihi wasallam sai kaga hadisi guda daya a cikin shi an huddo hukumce waɗanda suke masu dumbin yawa wannan shine fahimta wadda tana ɗaya daga cikin arziki na gaba-gaba da Allah yake ma bawa wanda manzara sallam yace man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wanda Allah so shi da alkhairi sai ya bashi fahimta akan addini in Allah ya baka fiqhun addini ganewa addini to lalle Allah ya so ka da alkhairi saboda duk wanda ka fahimtar da shi wani abu na addini ya aikata har ƙasa ta nade kana da ladan wannan bawan Allah kaga babu alkhairin da kai wannan wancan ya ji yayi haji kai ka zabar da shi wancan yayi sallah kaza wancan yayi kaza wancan yayi kaza saboda haka kenan shi yasa zamu ga irin waɗannan malamai na addinin musulunci wanda suka bada babban gudunmuwa wajen ganar da mu addini Allah sai wajabta mana ya shar'anta mana roƙa musu gafara walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تربية الدين المسلم duk malamin da ya gabata ya mutu daga bayan Allah to abinda ake so kai ka roƙa mai rahamar Allah rahimallahu fulan rahimallahu duk wanda aka san shi da juhudi rashin tarbiya ne zaka ga a samu wanda suka riga mu ko suka gabatar da wani gudunmuwa addini a dinga zagin su ana aibanta su ko ana wana ba za a roƙa mai rahama ba kamar yadda zamu ga da yawa daga irin fitintunin da yau muka samu kai saboda karamcin tarbiya da ke da kai a tare da waɗansu daga ɗaliban ilimi sai kaga in wani malami ya mutu wanda an san shi da kokarin ya addini sai ka ji wani yana baya halitta a roƙa ma wannan rahama baya halitta a yi kaza wai dan saboda bakin ciki kawai da rashin gane addini da rashin tarbiya me bakin cikin ka menene wannan din kan Allah ya sa mutum aljanna kuma menene dalilin he ka rubuta ba a yi kaza ba ko ka gaya ma wani kaza kaga duka wannan karamcin tarbiya ne da kuma rashin koyon addinin musulunci a hannun malaman da suka san addini karba addini ta hanyar salula kama waɗansu ƴan kuciƙulƙin wasu ƴan ustazan da su ma ba su san ba ina aka sa gaba wani ya ji ya yi shekara huɗu a jami'a ana larabci bai iya ba wani ma bai iya billahi allazi la ilaha illa huwa akwai yanda ya je ya yi masters amma Allah bai iya haɗa baki ba dama da ya je bai san muƙala'a ba kuma a can ba nurul bayan ba za mu shi kuma kaga duk da yanda za a zahiya nurul bayan ne za ka gane ake karanta hamzatul wazir hamzatul kaza to ya je shekarar nan zai fito amma bai iya haɗa baki ba kawai daga mutum ya je ya shekara huɗu kai dan Allah ka taɓa ganin da aka zama malami a shekara huɗu kawai an san ka da ka tahi a islamiyya ko baka sabka ba ka tahi jami'a kuma da larabci ake yi kuma kai karatuttukan nan ho baka san su ba da hausa kawai da ka je balarabe yana larabci kana abin nan malami yana karatun da larabci wani wallahi wasu darasin ma da ake ba su gane ba kawai daga nan daga ya je can gura a je wani kuma za ka ga ya tattara din risaloli wancan yama wani raddi wani yama shi ho bai iya fahimta komai ba in ka tambaye shi farallolin alwallano ne bai sani ba taimama bai sani ba kaza bai sani ba kawai sai su zo irin wannan su tattara ɗalibai su ringa ɗauko wasu littattafai a karanta ba a karanta aqida ba a karanta waye su yi sharhu suna na barbahari kai ka san barbaharin ba shekara nawa ake karantar da littattafa ka ce wai ba a karantar da aqida shekara nawa a suyo kaza barayi kaza aqida ta hannu ba san kaza ba ba san wani ne ba wace maka tuni mutane sun riga sun karanta sun san abubuwa ana aikatawa ana yi yanzu ne wani zai zo ce duk al'umma ba su san wannan ba to kaga duk yawanci irin waɗannan babu tarbiya shi yasa Muhammad ibn Sirin ne yace wannan addinin fa wannan ilimin addini ne inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan addinin da ilimin da kuke ga addini ne ku tsaya ku kalla hannun wa za ku koyi addini da ka hada hannun wani fitinannen dan ustazu wanda bai ma gama gane karatun ba wallahi zai sa dukka kalle shi ho abin da yake so nuna ma duk malaman da ka sani na kasan nan duk malaman da ka sani na duniya duk ba su sani ba sai shi in ka ce mai malam wani sai ce bai gane ba malam wani ai dan bida ne malam wani hizbi ne malam wani kaza ne wai shin me kake so ka nuna mani kai kana so ka ce mun duk da magaram ko in ba kai ba babu malamin da ya san sunna da Allah akwai adalci duk garin nan kana nufin babu wanda yake kan daidai sai kai kaga akwai zalunci cikin irin wannan abubuwa yanzu duk gaba ɗaya rusa ma sa duk kare na kowane malami sai zama shi kadai kake kallo shi kuma jahilin banza ne shi kuma jahili ne babu abin da yake tattare da shi na abin nan ka gani anan san sai na ce inna ma la yaqbidu al ilma intizan yantazuhu min sudur al ulama walakin inna ma yaqbidu bi qabd al ulama Allah yana karba ilimi ta hanyar daukewa malamai kuma ya za a yi wanda ya zo ke koyan karatu wanda za ka koya mashi tauhidi ka koya mai mabadi ya san arwalla sallah ibada sai ka dinga daukowa masalolin sabani tsakanin malamai ina ya kai wannan wane ne can gurin malam wane ya yi kaza ina za ka zo kana kawo mashi waɗannan ba shin ka mai adalci don Allah ba ka mai adalci ba to kaga irin wannan duka taran ne ake samun waɗannan fitintunu lalle malamai sun hankara akan irin wannan kuma mutum ya yi hankali ƙarshe wallahi wannan abin zai kai mutum bai bi hankali gaba ɗaya ɓarar da ladan shi mutunci tsada gare shi musamman kuma mutuncin masu kira zuwa ga addini shi yasa da yawa zaka ga masu irin wannan zafin wallahi na san da sun kai guda biyar duk sun haukace wallahi Allah duk sun haukace saboda mutuncin al'umma wancan malamin ka zage shi ka ci mutuncin wancan malamin kai kaza ka badda a wancan kama wancan kaza ina zaka shiga in har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu dikan fa innahu yuqidu lis-salah kar ku zage zakara yana halkar da mutane zuwa ga sallah dan Allah ina ga wani malamin da mutun dubu sun tuba hannun shi dubu sun shiga addini kaza sun gane duk gaba ɗaya ka tattara waɗannan duk ka zage su duka malamin wannan ka ce duk halakaku ne ba kan daidai ba suke wannan fitina ce Allah subhanahu wataala da ma yakan jarabta al'umma ta musulmi da gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya so dan Allah ya ga yaya tsayuwar mu wataƙila kuma lehimmu ne da karkacewar mu akan waɗansu ababen yake jayewa muna haɗuwa da wannan in muka samu karkacewa tunda dama ba wasu mai bane mu dole za a samu karkacewa a wani bangare to amma wannan baya jaza dan an samu mutun ya kuskure ma mas'ala daya biyu shikenan sai a mishi hukunci ga baki daya da cewa ba kan daidai ba ki a wannan baya jaza yace amin ko ahadun amarahu an yi hamila alai akwai ɗayan ku wanda ya umarce shi aw ashar ilaiha ko kuma yayi nuni a kanta akwai wanda a cikin ku yayi mishi ya mishi nuni akan wannan aw ashar qalu la qala fa kulu ma baqi min lahmiha wannan yana koya mana wanda yake mai bada fatawa akwai buƙatar ka tsaya ka tantance abu ka san abin ka tambaye mutun dalla dalla yaya kaza yaya kaza yaya kaza shi yasa mun zana sassaram sai tambaye su dan samun tabbas wani ya umarce shi a ciki akwai wanda yace kaza duk suka ce a sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kulu ma baqi min lahmiha ku ci abin da yake gi daga naman wannan dabba wadda take ta farauta sai mu sai kenan ka nan gun nan ki da sallallahu lokaci ya to sai mu sai abin da muka wadi ya zama daidai Allah tara mu aladan kuskura Allah subhanahu wataala ya gafarta mu ya rabbal alamin Allah ya mishi ayyukan mu masu kyau ya gafarta kusakuran mu malaman mu wanda suke da rai Allah subhanahu wataala tabbatar da mu da su ya tabbatar da imanin mu daga dukkan mu ya kare mu daga zamiya wanda suka riga yayin mu uwayen mu malaman mu da ƴan uwan mu musulmi Allah ya jikan su da rahama ya rabbal alamin Allah ya mishi ayyukan mu masu kyau ya gafarta kusakuran mu wanda suke da damuwa larurar rashin lahiya daga cikin mu ko suke da majiyata Allah ba da lahiya damuwa kumcin rayuwa da dukkanin matsaloli Allah iya mana abin da ba za mu iya ba Allah subhanahu wa ta'ala biya bukatun mu na khair duk masu roƙa a sanya su cikin addu'a kan bukatun na khairi da namu da nasu duka Allah ya biya mana ya rabbal alamin Allah ya yi ma rayuwar mu albarka na kenan akwai mai gidan nan shi ba bai da lafiya a sace cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya rabbal alamin dukkanin waɗanda ba su da lafiya daga cikinmu ko kuma waɗanda ba cikinmu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya ya rabbal alamin Allah kuma ya sanya ya zama tun kafara ya rabbal alamin Allah ya ma rayuwar albarka ɗan uwan mu musulmi akwai na suke a duniya wanda suke cikin kunci na rayuwa da tsarari Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa ya kare jinin musulmi ya kare mutuncin musulmi Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid Allahumma inna nas'aluka al-afwa fid dunya wal akhirah اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك رب العالمين أقوى أن هو شيما ألا أرزقا شيما لا حياة سامة وقاروانا ديا مساتا الدعاء الله متى البركة وانجي سبحانه وتعالى يهودي أبرك سدك باكيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Thank you.